an jana'izar oni na ife oba okuna de sujuwa de olubase na biyu a fadar sa dake ile ife a jahar Osun bayan da aka yi masa addu'o'i. Da yake jawabi limamin cocin Anglican Communion Bishop na yankin Ile-Ife the Right Reverend Olureti Odiegun wanda Reverend Olushola Akambi ya wakilta cewa yayi. Bishop Olureti Odiegun yace mutuwa ba ta ketare kowa don haka dole ne mai rai ya shirya mata. Suma al'ummar musulmi sun yi addu'o'i a wajen jana'izar. Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osibanjo a wani gajeren bayani ya yaba wa marigayi Oni na Ife Oba Okunade Sojuode
was one who upheld the high traditions and culture of the Yoruba people with a great deal of commitment and dedication.
Professor Yemi Osibanjo yace Oni na Ife ne ya rike babbar majalisar al'adun Yarbawa da nuna kwazo da sadaukar da kai don haka dole ne a yaba masa. Wani shahararren sha'irin Yarbawa ya rika rera waƙar gadon gidan masarar tarata Ile-Ife.
Ọlọ́run ló dé nǹkan tààrà, ó sàn wíríkì, ó sàn wíríkì. Ẹ̀lọ́ ní pẹ́lẹ́ rà gbọ́dọ̀ bù mọ́, alápàjá gbọ́dọ̀ bù ṣíṣẹ́. Ẹ̀rọ ẹlẹ́sọ̀ bọ̀rọ̀ lọ máa mú mi odò ń pẹ́.
A cikin waɗanda na halarci jana'izar ta Oni na Ife sun haɗa da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, ƙungiyoyi a cikin Najeriya da waje. Su ma jami'an tsaro sun ɗauki tsatsauran matakan tsaro inda suka killace kowace hanya da ke isa fadar don tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.